Joy to cry, we can let God over.
Masana ya da kuna
was na was be dai da zauna ba.
Masaya dai na ku
samai samai ba san ki yarda ba.
Wallahi ba ka ki karba
rai karai ba san ki kurba ba.
Sai dai ba ka ki koshi
ba. Ga kanan ku zagun tafiya nayi gardama.
Farka,
farka, farka, farka.